Kwamandar rundunar sojan Najeriya na Operation Lafiya dole da ke shirin arewa maso gabacin Najeriya, Major General Loki Erabo, ya mika wata yarinya da ake kiyare kiya galimu lima ga gwamnatin jihar Borno, da ake yau ta zaton cewa tana tsaye daga cikin ƴan matan nan da aka sace a shekarar 2014 a makaranta na garin Chibok. Major General Loki Erabo ya da mika wannan yarinya ne ga gwamnatin jihar Borno Honorable Kan Shatima, inda ya bayyana masa cewa
as part of our operations, the troops of three divisions, specifically 27 Task Force Brigade, rescued some women, females and children, and in the course of profiling them, Rukia Abubakar was singled out, having identified herself as one of the girls that were abducted from the government girls' secondary school Chibok in 2014.
Yace a cigaba da ayyukan da muke gudanarwa, rundunar mu ta lamba 3 da kuma ake kira Task Force Brigade sun samu nasarar kubuto da wasu mata da kuma ƙananan yara. A lokacin da kuma ake tantance su, sa gano wannan yarinya mai suna Rakiya wadda kuma ta kasance ɗaya daga cikin ƴan matan nan da aka sace na makaranta na garin Chibok a shekarar 2014. Bayan mika wannan yarinyar da take dauke da ɗa nan watanni 6 da haihuwa da kuma ta kasance namba na 49 cikin jerin sunayen ɗaliban da aka sace a makarantar nan na garin Chibok din, sai na tambayi gwamnan jihar Borno Honorable Kan Shatima ko me zai ce game da sake kwafto da wannan yarinyar.
A takaice, ban da iyayenta a matsayina na shugaban Borno, ba wanda ya kai ne farin ciki. Muna fata kuma muna addu'a Allah ya sa a samu sauran ƴan matan a cikin kwanaki kalilan, amma mun yi matukan farin ciki kuma muna godiya ga sojojin Najeriya bisa ga takarawan gani da suka yi.
Malam Yakubu Kiki dai shine shugaban iyaye ƴan matan nan da aka sace, wanda kuma ya tabbatar da cewa wannan yarinya na daga cikin waɗannan yara da aka sace a makarantar matan nan na garin Chibok din.
Ina cike da murna daga na fara ji wannan suwa har zuwa yanzu haka, ina cike da murna da gaske.
Amma kun tabbatar cewa wannan yar ku ce?
Yar mu ne cike ke, yar kwaranglin ward ne, tana tsihaɗe.
Me sunanta?
Sunanta Rakiya Galimu Lima. Ba mu santa da Rakiya Abubakar ba, Rakiya Galimu Lima ne sunanta.
Amma tana cikin waɗannan ƴan mata da aka
tana ciki.
Ita ma Malama Rabika na ɗaya daga cikin ƴan matan da aka samu sakowa 21 a watannin baya, wanda kuma suka gana da wannan ƴar uwan nata, inda suka dinga murna suna runguman juna tare da sharan ƙwalla na ganin sake ganawa da junar. Ga ma abin da take cewa.
Ke ƴar wata ce ko?
Eh.
Ke ma kina cikin kuɗi da ba?
Ina cikin.
A makarantar ku ɗaya ne na gidi?
Eh.
Lokacin da kuka shi zuwa kula tare?
Eh.
Ke kina cikin guda 21 da aka kubuta ne? Ke cikin ga yar wanki a kike ci?
Ina farin ciki. Ina farin ciki da kuma Allah ya kuka da
tsoro. Lokacin da kuke can a Sambisa kuna tare da ita ne?
Eh, muna tare da ita, mun zo mun rawo.
To ke lokacin an kai ki wani wuri ta ma an kai ta wani wuri?
Na'am.
To yanzu ya kika ji da kuka sake ganin juna?
Muna farin ciki da yanda Allah ya hada mu, muna farin ciki kuma Allah ya hada mu da sauran da kike riga baya.
Da Allah ya taimaka.
Yanzu dai gano wannan yarinya da ake kira Rakiya da kuma take dauke da ɗan watanni 4 da tace an sanya suna Abdullahi, hakan ya tasan ma adadin ƴan matan 24 da yanzu haka aka samu kubuto da su cikin ƴan mata fiye da 200 da ake zaton ƴan kungiyar Boko Haram din sun sace. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Tirjiya ba ko